Ɗaruruwan 'yan shi'an Ghana maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra, suna bugun ƙirji suna rera waƙoƙi domin bayyana baƙin cikin kisan Imam Hussein, likan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka yi a Karbala da ke ƙasar Iraki. Mabiyan sun haɗu a headquartersu da ke unguwar Mamobi, Accra, suka yi jerin gwano cikin tsari da jagorancin 'yan sanda, suka bi ta babban titin Nima zuwa unguwar Newtown, sannan suka ƙarasa zuwa filin wasan zamani na Wembley da ke unguwar Kutubabi, inda sauran mabiya daga unguwanni daban-daban suka jero aka haɗa wannan filin wasa. Abdulaziz Haruna Futa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsara tattakin.
Akwai lord da ke gari da ya kamata a bi doka, ba mu yi mu doki doka na farko mun ka bi sani. In ka duba polisai na gaba suna duban tsari. Akwai ambulance da ke ciki in case wani bai ji daɗi ba, ambulance ya yi doke shi. So abin da ya kamata mu samu mu aje duka mu bi tsari duka, an ka duba gaban duka polisai ke make sure kamar suna bin tsari.
A jawabinsa ga mabiya, babban limamin Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi kira gare su da su yi haƙuri da juna, kada su dinga ƙullatar juna a zuciyarsu.
Ɗan uwanka shi ne wanda zai taka wanda ke niyya yana hankali da jika idan wanka yi maka ne wannan kuma 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 wannan kuma
gabanin nan shugaban majma'a Ahlul Bait na Ghana Sheikh Muhammad Abu Jaja ya gaya muryar Amurka cewa wasu da suke tsatsa ga ɓangarorin jikinsu har jini na zuba gurɓatattu ne a cikin Shi'a.
Shi'anci daban ne da abin da wadonsu cikin Shi'awa za su yi. In ga kowane guru akwai jahile, akwai waɗanda suke wuce gona da iri. Kamar yanka jikin na manyan malumman mu da yawa suna ne suna hana wannan. Suna gani kamar wannan ba daidai ba ne. Da samu a wurinmu karatun da mu muka yi batun Shi'anci, wannan jahilinci ne ba rabin Shi'anci ba ne.
Wasu mabiya Shi'a da suka halarci wajen sun bayyana yadda suke ji a wannan rana ta Ashura.
Sunana dai Malam Sa'id, an fi kira na da Dr. Sa'id. Yau dai gaskiya muna cikin bakin ciki ne kwarai kwarai. Kafin wannan abu ya faru ma Annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya fara kuka ya bakin ciki kafin ma abin ya faru, saboda shi mu ma muna kwaikwayo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sunana Maisha Idris, gaskiya yau muna bakin ciki na kashe Imam Hussein. Mu fito ne mu gwada ma duniya kamar yau ba ranan farin ciki azumi ba ne. Yau ranan bakin ciki ne na rasuwar Imam Hussein.
Bakin ciki muke yi da yayin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa a Karbala about 1,000 and something years ago. Kusa in ka ga mu cikin bakakin kaya, muna tahiya kan ciki, muna buga kirjinmu, muna duyayin kashin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi.
An gudanar da irin wannan tattakin a sauran yankunan ƙasar Ghana. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.